More music at houseofsongs.com.
Zuciyata sike ba ta kallon kowa nikin kira zan amsa kuda a ce ne nisa ko ya ce mina waje nuni a sake bani da mizani kuma da me an ka kira ni Mayar da dai sabon suna Zan jura duk wahalar aiki Za a bar ni da kawunan miki Kasar kasa ku zuba taki Zan noma dai girman gona Kin fita kin wuce zara Zuban halitta ga sura Na gode zalla gwanin kira Ya wuce duka tunanina Gani wata ne a sama'i zan da tsallar isha'i inda kike sayuwar jami'i zan tattar haske na kuda muna mata kama amandari ya daura sama zan so na zamto miki laima ruwan ya kare bisa kaina faza a maida ni girgije Inda zaki binan zan je in zo samun kanki in ije kin daina shan zafin rana
Tawa, tawa.